about the long time flow and some again the water got to work on the corona here who we got to be shut up. In da suka samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a wasan zagaye na 16 karo na biyu kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa Chelsea da kwallaye uku da nema inda a karon farko aka yi canjar tsere daya a gidan Chelsea su zaka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara ne da kwallaye hudu Chelsea kuma ta samu daya ba sector ko ta saka shi ne hun kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a can kasan Turkiya kwallo uku da nema kamar gasar da suka kofa da nuna iya ture wasan kusa ko kuma wasan zagaye na 16 inda kara wata ta farko baya mun ta lallata ta kwallaye biyar da rima da bata jimillan kwallaye takwas ta kuma protector tana da guda daya gobe idan Allah ya kai wadan su da jadawalin da za su fafa ta ga san kusa da na kusa da na karshe wato kusa farin na cin kofin zakarun nahiyar Turai har ila yau a daya gasar na cin kofin zakarun nahiyar Turai wato na kasar zakarun da the Champions League wato European League a yau za a fafa ta wasan zagaye na 16 karawa ta biyu inda kungiyar kwallon kafa ta Locomotive Moscow za ta karɓi wakilin Atletico Madrid inda kara wasu safar kwa Atletico Madrid ta rarra ta uku da ta sai kungiyar kwallon kafa ta zai wani za su fata da RB Leipzig na kasar Jamus a karawan farko RB Leipzig ta doke kungiyar kwallon kafa ta zai da kwallaye biyu da ɗaya mai kyauri a sai zau suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sporting inda kara wasu safar kwa Sporting ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya haka mai cewa kungiyar kwallon kafa ta Marseille a yau za ta yi tafsa gida su fata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao na kasar Spain da kara wasu safar kwa Marseille din ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da kwallaye uku da ɗaya Dynamo Kiev ta saba ta da Lazio da suka ta canja da zuwa da biyu a kara wasu safar kwa AC Milan ko wanda ta sha kashi a gidan ta halin Arsenal a yau za ta ziyarci Arsenal inda za su fafa ta kungiyar kwallon kafa ta Arsenal don wanda a karawa farko Arsenal ta doke da kwallo biyu da nema a can kasar Italy Salzburg a gida za su karɓi wakokin Borussia Dortmund wanda suka bi Borussia har gida suka doke da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta Lyon ko na kasar Faransa za su fafa ta da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ne kuma da su gaba da su fafa ta a sosu na zagaye na biyu inda a karawan farko Lyon ta doke CSKA Moscow a gidanta da kwallo ɗaya ne gol kwallo a yau din za a fara wasanni tun daga misalin karfe 5 na yammaci wasu ko wasannin za a buga sai da misalin karfe 9 da minti 5 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chari idan muka dawo bangaren sauran labarun kuwa an wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kasar Ingila Harry Kane zai tafi jinya har zuwa wata mai kamawa bayan sakamakon raunin da ya sai ji a kafarsa a yi wani idan sawunsa a gasar cin kofin dan wasan ya samu raunin ne a gasar cin kofin Premier League na kasar Ingila inda ka samu kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth suka lallasa da kwallo 4-1 a gasar mako na 30 na Premier League din a can kasar Ingila kungiyar ta Tottenham ta ba da tabbacin hakan ne bayan an duba kafar dan wasan a ranar Litinin da ta gabata don haka dan wasan ba zai samu damar fafatawa a wasan da kungiyar za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Wigan Athletic ba a wasan cin kofin kalubale na kasar Ingila wasan kusa da na karshe a ranar Asabar mai zuwa kuma wannan ba shi ne karo na farko da dan wasan ya taɓa samun irin wannan kafarsa ba a shekarar baya da ta wuce dan wasan ya yi rashin buga wasanni guda 10 sakamakon wannan jinya da yake idan muka laika kungiyar Manchester United ko kofin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko Timo Roho zai gana da manyan masu ruwa da tsaki jami'an kungiyar kwallon kafa ta jami'an kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kan batun kasafin kuɗin da za su kashe na wajen saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya wanda ake shirin yinta na shekara mai zuwa da zaran an buɗe hada sai dai wasu na ganin cewa dan wasan ko kuma wasu na ganin cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta PSG tana yunkurin ɗaukansa don ya ce mata jagorancin ɗan wasan ta a shekara mai zuwa inda ake ganin cewa ko da ya wannan kasafin kuɗin zai iya yiwuwa ba shi zai amfani da kuɗin ba sai dai wani sabon kotu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a jiya ne ta sha kashi ko kuma a ranar Talata ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Tanzania kwallo biyu da daya a gasar cin kofin da kwallon nahiyar Turai wanda hakan ya yi sanadiyar cire ta a abin da ya samu kenan huta lafiya.